A jihar Bauchi, zonar kontrola na hukumar inshorar tanadi Alhaji Ajiya Gazarma ya gudanar da taron fadakarwa ne wa daliban makarantar sakandare da nufin cusa musu dabi'ar yin ajiyar kudade tun suna yara ƙanana.
Wannan taron fadakarwa ba Najeriya kadai bane, duk duniya ne yake. Rana ne da aka ajiye saboda alika fadakar mutane musamman yara akan yadda za su yi adana su tashi da hali na adana a banki. Wannan din zai taimaka musu a rayuwarsu. Idan suka fara tuninsu da turanci ana cewa catch them young, an fara shi ne daga Italy, Milan, wani professor tun 1924 a kawara. Wannan rubutun har yau.
A kuna da wani tsari ne da wanda wake so yara nan su taso da shi tun suna ƙanana?
Idan abu ya zama halinka aka ce maka to wannan abu kaza ne, kamar an faɗakar da kai ne, kamar an tare kai daga bacci ne, da baka san abin ba, sai yanzu aka ce to ga abin da ya kamata ka yi. Idan ka samu kuɗi, misali yaro ya samu 1,000 akan ya je ya kashe shi, ya ɗauki kamar 700 ya kashe, ya ɗauki 200 ya ajiye, 100 ya yi ko kyauta da shi ko wani abu. To in kai lissafi in yana ajiye 200 ya tashi da wannan duk kuɗi da ya samu, tunanin shi zai fara cewa to a cikin kuɗin nan fa akwai na kashewa, akwai kuma na adana. Adanar nan saboda gaba ne zai iya zuwa ya same shi, ya yi amfani da shi, kuma ta hanyar zai taimaka wa rayuwar shi. Tun da dai yanzu ka ga wa'annan makarantun secondary school ne, to idan yanzu yaro ya fara ajiya tun daga secondary school, ba da lokacin da ya gaba university ka ga ai ya zama duk abin da ya samu kuma zai iya sarrafa shi, kuma wani irin kuɗi tunanin kenan.
Har ila yau na tuntuɓi ɗaliban don neman sanin fahimtarsu game da taron faɗakar da su muhimmancin tanadin kuɗaɗe a bankuna.
Sunana Kamal Idris, Government Comprehensive Bakari Rukudai Secondary School. Gaskiya na ƙara su so abin da ya sana faɗa ka, to duk inda muka samu kuɗinmu mu kai shi bankin mu ajiye, so duk wanda ya taso mana ana kaiwa banki ana ajiye, duk wanda ya taso dai da ya cire wani amfani da shi.
Sunana Saliu Muhammad Sagar, a makaranta Government Comprehensive Secondary School Bakari Rukudai, I'm in SS2. Gaskiya abin da aka yi har ga Allah, kuma hakan shi ne dai ba mu dama mu san amfanin ajiye kuɗi, da kuma in wani buƙatun ka sun taso yadda za ka je ka ɗauka ka yi amfani da shi. To gaskiya muna matuƙar farin ciki da murna.
To da farko dai sunana Ahmad Abubakar daga class SS3, assistant head boy na Government Comprehensive Secondary School Bakari. Gaskiya mun amfana da yawa sabila da sun gwada mana yadda za ka yi kake bujici na rayuwa, ba ka ya samu kuɗi kawai ko da yaushe kana samu ka je ka kashe ba. Ya kamata idan ka samu sai ka ci kaɗan sai ka ajiye saura, ba wai kana samu ka je kofi ka je ka je ka kashe ka je ka ci ƙwallon ka ci awara ka ci waye waye waye. Ya kamata in ka samu kamar 200 sai ka ci haka 100 ya kawo a ciki, ko kuma ka ci 50 sai ka je ka ajiye saura.
Adamu Zamburga shi ne shugaban makarantar sakandaren Bakari Dukku a Bauchi. Ya ce yaran sun fahimci fa'idar yin ajiyar kuɗi a banki.
Bisa fahimtar mu a matsayin mu na malaman makaranta, sakon ya isa yadda ya kamata. Yaran sun fahimta, kuma mu da muke gurin kamar waɗanda suke sa ido mun ga lallai taron ya wannan ɗan zama da aka yi yayi fa'ida, kuma yayi nasara sosai.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.